السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونقه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوء مسلمين إن منا تكثير قيسوة الدين المسلم قيسوة من البركة kuma gaisuwa mai tsarki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau juma'a 2 ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da 24 ga watan March haihuwar annabi Isa alaihi salatu wa salam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2023 Allah madaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto domin ci gaba da gudanar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa shekara bayan shekara a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato watan Ramadan da fatar Allah madaukakin sarki ya karbi azuminmu da sallolinmu da sauran ibadodinmu a cikin wannan watan kuma ina roƙo Allah ya biya mana dukkanin buƙatunmu Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin ƙasarmu Allah ya ba mu arziki da wadata a cikin ƙasarmu to kamar yadda muka saba a kowace shekara mukan buɗa ne da wani maudu'i wanda yake mai amfani to ko bana za mu ci gaba da wannan sunnar mun yi karatu ne ɗan shekarun nan kan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda mun yi takaitaccen karatu kan sayyidu sahaba Abu Bakar as-Siddiq al-Akbar. Sannan mun yi karatu kan khalifa na biyu amirul mu'minin Umar al-Faruq. Mun kuma yi karatu kan Ali bin Abi Talib. To yau sai na ga cewa abin da ya cancanta mu yi ne mu kammala waɗannan halifofin guda hudu, shine mu yi karatu game da Zunnurain Uthman bin Affan. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yadda. Dama dai mun san malamai sun karkata sahabbai ɗabaka ɗabaka matsayi matsayi, cewa mafificin wannan al'ummar idan aka cire Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Abu Bakar as-Siddiq al-Akbar. Mai bin mishi a daraja shine Umar al-Faruq. Sannan sai Uthman bin Affan. Sannan sai Ali bin Abi Talib. Sannan sai sauran goma din nan da suka cika al-ashara al-mubashshiruna bil janna, wanda su ne Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaida bin al-Jarrah, Zubair bin al-Awwam, Talhat ibn Ubaidillah da dai sauransu, ko Sa'ad ibn Abi Waqqas, sa'annan da Sa'id bin Zaid. In mun haɗa waɗannan su ne su goma ko? To waɗannan su ne mafi a daraja. Sa'annan sai waɗanda suka halarci yaƙin Badar, waɗanda Annabi ya ce la yadkhulun nara man shahida Badran, bai shiga wuta duk wanda ya halarci yaƙin Badar. Allah ya riga ya yi dubi zuwa gare su ya ce ya gafarta musu gabaki ɗaya, ba mai shiga wuta daga cikinsu. Sa'annan sai waɗanda suka halarci yaƙin Uhud, sai waɗanda suka aka yi bai'a bai'atu Ridwan, waɗannan da suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mubaya'a ta hatar shajara, waɗanda Allah ya aiko mala'ika Jibril a faɗa musu yadullahi fawqa aydihim. To sa'annan sai su to haka dai sahabban suke ɗabaka ɗabaka a wurin daraja. To mun ɗauki sayyidu sahaba, mun ɗauki Umar al-Faruq, sai muka tsallaka zuwa ga na huɗu shine Ali bin Abi Talib. To ya kamata kuma a ce mun ɗauki wanda yake shine na uku, shine Uthman bin Affan, wanda yake Zunnurain, wanda babu shakka ɗaya ne daga cikin mafi darajar mutane a cikin wannan al'ummar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda mun yi karatu can baya cewa musamman Uthman bin Affan mala'ikun da ke rubutu ayyuka ma ba su rubuta aikin zunubi na Uthman. Shi Uthman gada shi kawai ake rubutawa. Mala'iku masu rubuta laifin Uthman tuni sun kalli alƙalami, sun yage takarda tun lokacin yakin Tabuk da Zatu Usura. To a wannan lokacin ba a koma rubuta laifin Uthman ba. Wannan babu shakka ya nuna cewa Uthman ba ƙaramin mutum ba ne. Uthman cikakken Quraishi ne, wanda takaicen takaitawan nasabar Uthman ita ce kamar haka. Shi ne Uthman ɗan Affan, Affan ɗan Abil As, Abil As ɗan Umayya, Umayya ɗan Abdishams, Abdishams ɗan Abdimanaf. inda ya tarayya ga kakan kaka tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Abdulmanaf, shi kuma dan Qusay, dan Kilab, dan Murra, dan Ka'ab, dan Lu'ay, dan Ghalib, Al-Qurashi, Al-Umawi, Al-Makki, wanda idan ka bi salsalar kakanni shi jini guda ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ana miki alkunya farkon fari da Abu Amr da ya aure iyan manzon Allah, domin surukin manzon Allah ne, ya aure iyan manzon Allah har guda biyu. Da ya aure iyan manzon Allah sai ta haifa miki ɗa mai suna Abdullahi. To daga nan sai aka juya alkunya shi daga Abu Amr aka kuma Abu Abdullahi, don haka ana mishi alkunya da Abu Abdullahi Uthman ibn Affan bin Abil As, wanda ma wasu malamai sun ruwaita cewa an canza, an yi mishi alkunya da Abu Layla, wanda Uthman kun ji ta gefen mahaifin shi yana da alaka da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kakan kaka. Sannan idan aka koma ta gefen mahaifiyar shi, za a ga kuma dan uwan Annabi ne, domin mahaifiyar shi ta bashiyar Annabi Muhammad ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mahaifiyar da ta haife shi ta bashiyar Annabi ce, ana kiranta Arwa bint Quraysh bin Rabi'a bin Habib bin Abdishams. Wannan Arwa da ita ta haifi Uthman bin Affan. Ita kuma idan ka koma ta gefen mahaifiyarta, mahaifiyarta ana kiranta Ummu Hakim, cikakken sunanta shine Al-Bayda bint Abdul Muttalib. Don haka da ita Al-Bayda da Abdullahi mahaifin Annabi da Abu Talib mahaifin Ali bin Abi Talib da Hamza da Safiya da gasunan duka babansu guda Abdul Muttalib. Don haka Abdullahi shi ya haifi Annabi Muhammad, Abbas ya haifi Abdullahi ɗan Abbas ko? Abu Talib ya haifi Ali, sa'annan Safiya ita ta haifi Zubairu. To ita wannan Bayda'u yassu ce ita ta haifi mahaifiyar Uthman bin Affan. Don haka da mahaifiyar Uthman ɗan Affan da Annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbashin ne, Annabi shi ne ɗan namiji, ita kuma mahaifiyar Uthman ita ce diyar mace. Kun ga yana da zumunci mai ƙarfi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko? To haka sahabban suke, zaka gane su sarsarki, zaka gane su. Misalin Zubairu bin al-Awwam, mahaifiyar ita ce Safiya, Safiya kuma gwaggon manzon Allah ce. To idan ka koma mahaifiyar Zubairu ita kuma, mahaifiyar Zubairu ita kuma uwa ce ga Khadija al-Kubra matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, gwaggonta ce. So za ku tare da cewa zumunci haka yake sassarƙe sahabbai, shi yasa ba ka iya rabawa tsakanin su. Mutanen da suke ta ƙoƙari su ga cewa sun kushe wasu daga cikin sahabbai, sun lalata wasu daga cikin sahabbai, ta'annufi ne suke ma Annabi kuro. Domin sahabban nan in ka lalabo ta tantana za ka ga taronsu ƴan uwan Annabi ne, jinin Annabi ne. Sa'annan tare da cewa sun yi imani da Annabi lokaci mai wahala, sun ba Annabi kariya lokacin da yin addinin musulunci yake da wahala, lokacin da ba da kariya ga Annabi yake da wahala, lokacin da in kace kai musulmi na ma ɓoyo kake yi, su sannan ne suka yi musulunci. Ba yanzu da kake alfahari kana bugun gaba kana faɗin kai musulmi ba ne. Lokacin musulmin duniya gabaki ɗaya ba su yi yawan mutanen gida ɗaya ba, lokacin nan ne suka yi musulunci. Kai kuma kana musulunci lokacin da musulmi suke mutum biliyan ɗaya da rabi zuwa biliyan biyu. Lokacin da musulunci ya toshe da bangon gabas, da bangon yamma, da bangon kudu, da bangon arewa. Lokacin da babu wani wanda ke musulunci wanda yake tsoron wani daga cikin bayi, kai sannan ne kake musulunci, don shi ne kake ganin arhar abin. To amma wallahi su sun yi musulunci ne a lokacin da musulunci yake da tsada, a lokacin da musulunci yake da wuyan yi, don shi ne Allah maɗaukakin sarki ya yabe su guri daban-daban, ya kuma naɗa su a guri daban-daban cikin Al-Qur'ani mai girma, ya nuna irin darajar da suke da ita, kuma ya nuna duk yadda kai musulunci a yau musuluncin ka ba zai kai gana su ba. Da haka in ma ka zage su, in ka yabe su, in ka ne, Allah shi ne ya yabe su, kuma ya nuna musuluncin su ya fi naka, musuluncin su ya fi nawa, musuluncin su ya fi na duk wani wanda ke shida a doron ƙasa a yau. Saboda ko su suke musulunci ne tsada ko musulunci na gaskiya, kamar yadda Hassan al-Basri yake ba da labari, idan an kwatanta musulunci irin nasu Abubakar as-Siddiq, irin nasu Umar al-Faruq, yake mu barayi ne ga baki daya, mu mutanen banza ne barayi idan an kwatanta da musulunci irin nasu. To Uthman ibn Affan yana daga cikin sahabbai na farko da suka fara yin musulunci, yana cikin jama'a ta farko da ta fara karɓar musulunci. Uthman ibn Affan, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda, domin ku yana da darajoji daban-daban waɗanda sai dai mu ɗiba, mu yi iyayenmu mu bar saura. To yana daga cikin darajoji mai girma kasancewa shi cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم.
Allah maɗaukakin sarki ya ce was-sabiqun al-awwaluna, kuma as-sabiqun magabata, al-awwaluna waɗanda suke na farko, waɗanda sun tsere ma kowa wajen shiga musulunci, min al-muhajirin daga cikin muhajirai, wal ansari da kuma ansar mutanen Madina. Allah maɗaukakin sarki ya ce radiyallahu anhum, Allah ya yarda da su. Don shi ne malamai na sunna suka ce as-sahabatu kulluhum udulun, sahabbai dukkanin su adilai ne. To Allah ya yarda da su. Kai awa me ya rage gare ka? Sai ka ce ya Allah objection, ni ban yarda da su ba ya Allah. Kai Allah ka aza musu naka sikeli, ka auna ayyukansu tun baka halicce su ba, ka gano mutanen kirki ne, ka yarda da su. To kai a naka yi ne Allah, ni kuma yau dan bana bakwai na waye gari ban yarda da su ba, sai na sa musu na wata kili na auna su. To shi dai Allah ya yarda da su. Wanda Uthman yana tafiya as-sabiqun al-awwalun din nan, jama'a na farko matseranta a cikin musulunci, waɗanda suka karbi musulunci tun musulunci yana da tsada, wanda ya karbi musulunci ne bi da'awati Abi Bakr as-Siddiq da wa'azi da kuma kira na Abubakar as-Siddiq. Domin lokacin da Abubakar ya karbi musulunci bai kasa a ƙwaro ba, miƙewa ya fara da'awa, yana kiran mutane zuwa ga addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ya tarar da kai ana maka azaba, Abubakar ya ɗibi dukiya ya biya ya karɓo ka, kamar yadda ya masu Bilal mu'azzinu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da ake ma Bilal azaba ana kayar da shi tsakiyar rana garin Makka, ga temperature na garin Makka tana kai 45 degrees Celsius, so haka ake kayar da shi a sa mishi sulke na ƙarfi ya dau zafi ana mishi azaba. Ga irin su Habbab bin al-Arq wanda gasa su ake yi kamar yadda ake tare ne raguna lokacin layya, haka ake gasa su bayan su yana zuban mai, man bayan su yana zuba su da Allah 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 Allah. Shi kuma Bilal, Bilal Rasulillah, azaba ake ma Bilal, a gama shi da yara suna jifa suna watsa mishi ƙasa suna sowa, yana wahid 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 a bankari sai a ɗauki dutse a ɗora bisa gaban shi, dutse mai zafi kuma dutse mai nauyi, yana hargowa yana wahid wahid. To a duk lokacin da aka samu musulmi masu rauni waɗanda ake ma wannan azabar, to ba wanda ake nema in ba a siddiqul akbar ba. Dukiya sai ta ce baitul malin farko na musulunci, da dukiyar Abubakar aka yanta mutane da dama, zai shi ne Allah maɗaukakin sarki ya yabe shi guri daban-daban a cikin Alƙur'ani, wata yi jannatu hal azka.
وَسَيُجَنَّبُ هَلْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى.
الله مدوككين سنكي يكي تبس أبو بكر الصديق الأكبر واند الله يكرا دا الأتقى مطيس أوران الله تكي الأمر النبي محمد wanda dukkanin malaman tafsir sun ittifaki sun hadu akan cewa Abubakar ake nufi da al-Atqa anan. Shi ka Abubakar babu shakka zai kukuta daga wuta, zai yi aiki aiki wanda yake nagari. Allah ya siffanta shi yace wane ne al-Atqa din nan, yace allazi yu'ti malahu, wannan wanda yake bayar da wanda yake zowa da dukiya tai ya mika ya sai wannan bawan ya sai wancan bawan ya yi wannan aiki na gari ya yi wancan aiki na gari ya tazakka, kuma yana wannan aikin ba don kuyi mu fashe don Allah ko Allah ya yabe shi cewa yana yi ne don ya tsarkaka, don Allah ne yake kuro Abubakar as-Siddiqul Akbar. To Abubakar shi yayi da'awa, ya kasance tun lokacin da ya karɓi musulunci ga hannun annabi ya shiga jerin gwanuna da masu da'awa a cikin al'ummar annabi, shine mai da'awa na farko, ya kira wancan ya kira wannan ya kira wancan ya kira wannan, har malamai suka tabbatar da cewa manya-manyan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da dama sun musulunta ne bi da'awati Abi Bakr, yana al-ittafa al-isaba fi tamyiz sahaba na al-Hafiz Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani a juz'i na uku shafi na 425 daidai tarjuma ta 5449 da littafin Uzdul Gaba na Ibn al-Athir juz'i na kudu shafi na 209 daidai tarjuma ta 3590 cewa aslama ala yadi Abi Bakr Usman wa Zubair wa Talha Uthman bin Affan da kuma Zubair bin al-Awwam hawari Rasulillah da kuma Talha ibn Ubaydillah, wayannan manyan sahabban gabaki daya sun musulunta ne ga hannun Abubakar as-Siddiq al-Akbar, har ma a Uzdul Gaba yake cewa aslama fi awwal al-Islam wanda Uthman ya musulunta a farkon musulunci, da ahu Abubakar ila al-Islam, Abubakar as-Siddiq shi ya kira shi zuwa ga musulunci, fa aslama ya karɓa kira ya musulunta har yace wa kana yaqulu inni la raji'u arba'atin fil Islam, yace ni ne kudin mutane kudu a cikin musulunci, idan ka ɗebe gidan manzon Allah gabaki daya, Khadija al-Kubra wadda ta fara haɗa goshinta ta yi sujuda ran da aka farawa annabi wahayi da Ali ibn Abi Talib wanda shiri non manzon Allah ne in kana son ka ga da wanda manzon Allah ya rinon shi da hannun shi a ce maka ga rinon manzon Allah nan to kai dubi zuwa ga Ali ibn Abi Talib sannan na uku akwai Zaid ibn al-Haritha Zaid ibn Muhammad ko a can farkon musulunci wanda shine sahabin da sunan shi ya fito karara a cikin alqur'ani to dan kadai ga gidan manzon Allah Usman yace yana cikin mutane hudu da suka fara musulunci a doron kasa yana cikin mutane hudu da suka fara musulunci a doron kasa duk da yake nabi biya hadisi a littafin tarihi madinati dimashq da sauran littafai inda ya fito ka duba tarihi madinati dimashq na ibnu asakir juz'i na 39 shafi na 27 zaka samu hadisin yazo da isnadi dha'ifi saboda cikin isnadin akwai ibnu lahi'a wanda ibnu lahi'a dha'ifi ne saboda ikhtilati wanda ya samu to malamai sun tabbatar da cewa waɗanda suka musulunta hannun Abubakar As-Siddiq akwai Usman bin Affan Uzun Nurain akwai Zubair bin Al-Awwam Ibn Safiya Hawari Rasulullah akwai Abdurrahman bin Auf sannan akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda manzo Allah ke cewa ya Sa'ad fidaka abi wa ummi sannan akwai Talha ibn Ubaydillah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke karanta aya min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaikum yati Talha mimman qada nahba man sarrahu an yanzur ila ahli aljanna yamshi ala batni alard falyanzur ila Talha ibn Ubaydillah to wannan Talha dan Ubaydillah wadannan duka sun musulunta ne bi da'awati Abi Bakr As-Siddiq al-Akbar so duka suna cike a sabiqun al-awwalun daga baya wadanda suka biyo su so hada da irin su Abu Ubaida bin al-Jarrah irin su Arqam bin Abi al-Arqam irin su Usman bin Mas'un da ɗan uwan shi Abdullah bin Mas'un da makamantan su da sahabbai nan da dama waɗanda suka musulunta to Usmanu yana daga cikin mafi girman daraja shi kasancewa shi cikin as-sabiqun al-awwalun dan me dan ko Allah madaukakin sarki ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su waradu anhu su ma sun yarda da Allah Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah wa adda lahum jannatin kuma Allah ya yi musu tattali na aljannoni kaga tun Allah bai halicce su ba ma ya tabbatar da cewa ɗan aljanna ne duk aikin da Usman zai aikata ɗan aljanna ne duk aikin da Abubakar zai aikata ɗan aljanna ne Umar ma ɗan aljanna ne haka ma Ali ɗan aljanna ne haka Abdurrahman ɗan aljanna ne Zubair ɗan aljanna ga sunan duka waɗannan waɗanda suka karɓa wannan sunan na as-sadiqun al-awwaluna ɗan aljanna ne Allah ya yi tattalin aljanna gare su tajri tahta al-anhar wadda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinta kuma khalidina fiha abada suna madawwama a cikinta har abada kunga Allah tun lokacin da ya tsaga halitta su ɗan aljanna ya halitta ko kuma ya tabbatar da cewa za su dawwama a cikin wannan aljanna har abada ashe ya asafan wanda ke dibin ɗaya daga cikin waɗannan manyan zaratan mazaizan musulunci ya aibanta shi ya kai can wanda ke dibin waɗannan mazaizai ya ambata musu miyagun kalmomi wallahi babu girman taɗiwa wanda ya fi kadibi waɗannan waɗanda Allah ya ce ya yarda da su kuma ya musu tattalin aljannoni waɗanda ƙoramu suna gudana ƙarƙashinsu kuma masu madawwama ne a cikin waɗannan aljannan sannan kadibi irin waɗannan mazizan ka ce ba mutanen kirki ba ne Allah ya ce zalikal fawzul azim kuma wannan shine rabo wanda yake mai girma ashe idan ka musanta wannan da wa kake fada da Allah kake fada shi halicce sa ya aljanna kai kuma ka ce ina da wani tarihi wanda na karanta a wani guri wanda yafi qur'ani wanda zan bayar in soki aya alqur'ani la hawla wala quwwata illa billah a suratul waqi'a ma Allah madaukakin sarki ya kira su da as-sabiquna as-sabiqun was-sabiquna as-sabiqun
was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im
thullatun
min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin
Allah madaukakin sarki yace was-sabiquna as-sabiquna haka ma da matsirancan matsiranta waɗanda sun riga kowa shiga musulunci haka ma duk aikin kirki ya taso na musulunci su ne kan gaba mutanen kirki waɗanda duk aikin musulunci ya taso su ne kan gaba ba su taɓa ba manzo Allah kunya ba a duk lokacin da manzo Allah yake buƙatar su ga wani aiki ba tare da ɓata lokaci ba za su shiga gaba wajen aikata wannan aikin matsiranta matsiranta wajen shiga musulunci sun riga kowa duk wanda ya shiga musulunci ya tarar da su a cikin musulunci ko ya tarar da tarihin su a cikin musulunci haka ma duk aikin da za ka aikata ma musulunci tuni sun riga ka aikata wannan aikin Allah madaukakin sarki yake ulaikal muqarrabuna yake waɗancan nanka waɗannan mutanen sune abin kusantarwa sune ake kusantarwa sune ake kusantarwa da gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna sune makwabta Annabi sune ake kusantarwa ga al'arshin Allah fi jannatin na'im a cikin aljannoni na ni'ima wallahi ku a cikin aljanna makwabta Annabi ne a nan duniya sun rayu abokan annabi makwabta annabi mataimakan annabi a gobe kiyama ma sai ka wuce gidan Abubakar As-Siddiq sannan ka ga lamba gidan manzon Allah haka ma sai ka wuce gidan Umar Al-Faruq da Uthman bin Affan haka suke su ne waɗanda ake kusantarwa a cikin aljannoni waɗanda suke na ni'ima Allah ce sullatun min al-awwalin yace jama'a ce mai yawa za su samu wannan rabon min al-awwalin daga cikin jama'a farko cikin su as-siddiqul akbar cikin su umar al-faruq cikin su habban annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a mai yawa Allah zai ba wannan rabon a gobe kiyama yace wa qalilun min al-aqilin yace wallahi yan qalilan ne kwarai Allah zai diba ya ba irin wannan rabon a gobe kiyama ashe kaga waɗannan mutanen manyan mutane ne to Abubakar As-Siddiqul Akbar shi yayi da awa Uthman ya karbi musulunci Uthman da sauran waɗanda na ambata da ma waɗanda ba ambata ba suna daga cikin jama'a na farko da suka fara musulunci suna cikin waɗanda ake kira as-sabiquna al-awwaluna wato matsiranta na farko waɗanda suka fara musulunci da aka wannan tana daga cikin manya-manyan darajoji na Uthman waɗanda ya wajaba kowane musulmi ya sani sa'annan Uthman bin Affan yana daga cikin mutane na farko da suka fara yin hijira domin idan an ce hijira da yawa daga cikinmu suna ɗauka hijira daga garin Makka zuwa Madina kuro to hijira daga garin Makka zuwa Madina kusan ita ce hijira ta uku wadda musulmi suka yi gabaninta an yi hijira zuwa ƙasar Ethiopia lokacin da musulmi suke haɗuwa da wahalhalu da matsin lamba daga mushrikan Makka ana yi musu azaba nau'i daban-daban kuma yawa-yawan musulmi a wannan lokacin al'umma ce marashiya gata jama'a ne irin su Bilalu irin su Ammar bin Yasir su ne waɗanda azabobi ake musu nau'i daban-daban wasunsu da wuta ake musu azaba, wasu da ruwan zafi ake musu azaba, irin su Habbab bin al-Ard wanda gasa su ake yi kamar ana gasa raguna, haka ake gasa su, suna cikin nau'i na wahala da nau'i na damuwa daban-daban, matansu da mazansu suna cikin tashin hankali. To a wannan lokaci annabi ya ga abin ya ƙi sinyewa, wahalla su ake ta yi, irin su Bilal mu'azzinu rasulillah. Sai annabi ya kira ga sahabban shi ya ce, ku tashi ku bar wannan ƙasar ta Makka inda ba a barin ku ku yi addinin ku. Ya ce, ku je akwai wani basaraki a ƙasar Habasha, basaraki ne adili wanda a gurin shi ba a zalunta kowa, ku je can ƙasashen shi ku yi addinin ku. Don haka sahabbai suka fara sulalewa. Mutum na farko da ya fara fita shi ne Uthman bin Affan, ya fita tare da matar shi Ruqayya bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wallahi tare da ɗiyan manzo Allah ya fara fita. Sun fita a cikin rauni, suka kama hanya zuwa Jidda, daga garin Makka zuwa Jidda suka yi tafiya mai wahala. Sannan suka kai bakin ruwa, suka shiga wannan ruwan wanda yau ake kira Reski ko Jimaliya, suka tsallaka. Sannan suka shiga ƙasar Ethiopia, suka yi tafiya har suka kai babban birnin na Addis Ababa. A wannan lokacin zaman da suka yi zamani wanda yake mai wahala, mutanen Makka har suka aiko da 'yan saƙo a zo a mayar da su garin Makka, ko a tarihi wanda na yi ta ambata mana shi a nan. To Uthman bin Affan shi ne wanda ya fara fita tare da matar shi. Don haka idan ana maganar hijira, muhajiri na farko a bisa doron ƙasa cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne Uthman bin Affan. Wallahi shi ne Uthman bin Affan, don haka shi ne muhajiri na farko. Sa'annan sauran sahabbai suka kama sulalewa, suka je ƙasar ta Habasha. Daga baya labari ya same su cewa an yafe musu, suka dawo, suka tarar da cewa ƙarya ce ake yaudara ce, suka sake hijira ta zuwa ƙasar ta Habasha. Matan musulmi cikin wahala, wasu suna haihuwa cikin kwale-kwale jirgin ruwa, alhalin su yi kwanaki ba su ci abinci ba. A yi musu azabobi daban-daban, sun gamu da wahala, sun gamu da ɓacin rai, sun gamu da ƙunci nau'i daban-daban. A haka rayuwa ta su ta kasance. To sun je Habasha sun zauna, wasunsu suka ci gaba da zama Habashan ma suka ƙi dawowa, har sai da annabi ya yi hijira daga garin Makka ya koma Madina. Wasu ma sai da yake kara 7 a garin Madina sa'annan suka koma, irin su Ja'far bin Abi Talib wanda yayan Ali bin Abi Talib ne. To Uthman shi ne muhajiri na farko, da haka duk ayar da za ka karanta ta muhajiruna, to ka san kana magana ne game da Uthman bin Affan. An fitar da Uthman daga gida ne zuwa ƙasa Habasha, sannan an fitar da shi daga garin Makka zuwa kuma garin Madina. Don haka muhajiri ne ta kowace fuska. Mu ɗauki suratul Hashr, Allah maɗaukakin sarki na cewa lil fuqara il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim.
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
Allah madaukakin sarki ya ce lil fuqara il muhajirina allazina ukhriju min diyarihim. Kaga Allah ya kira su talakawa, ko saboda ku talakawa ne, an talauta su, an dauki tactics na talauta su da karya tattalin arzikin su,
suka yi tsaye suka ce Allah guda ne kuma annabi Muhammad manzo Allah ne. Aka dauki mataki na cutarwa nau'i daban-daban da azabtarwa nau'i daban-daban. Ammar bin Yasir yake bayan an gama miki azaba da wuta kwanan shi uku bai sa abinci ga bakin shi na salati ba, har sai da yake ga wani jibji yana fitsari wata rana, sai ji fitsarin yana sauka kan wani abu kaman takarda haka, ko da ya duba sai ga wani agalami ne, wata fata ce tsofo fata rakumi cikin shara cikin jibji. Ya dauka yake na je na daddake ta na kona ta na dafa ta na rika wasga ina ci ita ce abinci na. Ammar bin Yasir la hawla wala quwwata illa billah. To waɗannan talakawan allazina ukhriju min diyarihim, waɗanda aka fitar daga gidajensu wa amwalihim da dukiyoyinsu an kore su, sun bar gidajensu sun tafi ƙasar Ethiopia, sun dawo an sake kora su, sun bar gidaje sun tafi Madina sun zauna, dukiyarsu ma sun bar ta nan saboda Allah. Duk abin da suka mallaka sun watsar da shi sun bashi baya. Don me suka bashi baya? Don su riƙe addinin Allah, don kalmar nan ta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Don haka sun yadda komai zai faruwa gare su ya faru gare su, indai saboda wannan kalmar ce mai albarka kuma kalma mai daraja. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, kuma dukkanin wannan sun aikata shi ne suna neman falala daga wurin Allah da kuma yarda ta daga wurin Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, kuma suna taimakon Allah suna taimakon manzon Allah. Babu ran da ake tayar da wani taimako na Allah ko taimako na menene na addini fake suna kan gaba wajen yin wannan taimakon. Haka suka tsara da rayukansu wajen irin wannan aikin. Wallahi duk da annabi da aka kore su daga garin Makka, da ya fita ya bada baya ga garin Makka, sai da ya juyo garin Makka yake wallahi wannan garin na Makka kai ne mafi soyuwar birane, kai ne mafi soyuwar garuruwa gare ne a bisa doron ƙasa ga baki daya. Annabi yana jimamin zai bar garin Makka inda nan aka haife shi, nan inda jillata shi take. La uqsimu bi hadha albalad wa anta hillun bi hadha albalad, amma kuma ga shi an kore annabi, wanda lokacin da Waraqa bin Nawfal bin Abdul Uzza yake ba shi labari cewa za a kore shi garin Makka, annabi mamaki yake yi, iri na mai daraja mai kima ga mutanen Makka za a kore ni? Awa mukurjiyahum, eh za su kore ni? Waraqa yake mishi ina mai shaida maka ya kai Muhammad, yace babu wani daya wanda ya zo da kwatankwacin irin abin da ka zo da shi katsu illa udiya, yace da dai babu wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi face ai miki alawa, don haka korarka za su yi. To haka aka kore sahabban daga garin Makka suka yi Ethiopia, suka dawo aka kore su suka yi garin Makka. Kuma Uthman bin Affan duk yana daga cikin waɗannan hijirorin da aka yi. Sannan in kowa ya bar matar shi wane ɓoye min ita a ɓoye matansu nan, shi da ya tashi da iyalin shi ya tashi ga baki ɗaya ya bar garin na Makka ya ƙasar Ethiopia. Wannan ba ƙaramin daraja ba ce ga Uthman bin Affan, wanda ga shi Allah na faɗin masu irin wannan aikin yace ulaika humus sadiqun, yace su ne masu gaskiya. Idan ana ce maka masu musulunci na gaskiya ina suke? To ka nuna irin waɗannan mutanen su ne masu musulunci na gaskiya, musuluncin da Allah ya yarda da shi. La hawla wala quwwata illa billah. Ya hasarar yau kaga wani ya wayi gari yana kokarin aibata irin waɗannan mutanen masu daraja, irin waɗannan mutanen masu kima. Ko wani aiki kaga so aikata wanda kai kake ganin ba aiki ne wanda ya dace da shari'a ba, wanda kake ganin kuskure ne, to kada ka zarge su. Tun gabanin su aikata aikin ma Allah ya riga ya faɗi ya yafe musu, to kai awa kuma Allah ya ce ya yafe musu, to kai awa. kana da wata azaba da kai tattali kai kanka ka san ta kanka balle kai ta wani Allah madaukakin sarki yana fadi a suratul tauba ne ko ko wata sura ce to laqad taballahu ala an-nabiy wal muhajirin
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم
الله ما دوك شيء سر كيتشي لك أتاب الله قد بكل تحقيق سوى تبز باب كوشكا تاب الله الله يا كرب توبة الله يا غافر يا يافي على النبي أتى النبي والمهاجرين المهاجرين والأنصار دكما أنصار الذين تبعوه ودن نندسك بأ النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة الأسرة ساعة ودتكي ما في سنني ساعة ما يوهلا لوك تن غزوت تبوك غزوت أسرة واند وانا ياك إن تبوك ما al'ummar musulunci gabaki daya babu wanda ya hukma sa irin ta Usman bin Affan ba wai ya bi annabi ba kurum a babu wanda ya hukma sa irin tashi don a lokacin nan ne manzo Allah ya ce imal ma ki ita ya Usman je yi ta abin da kaga dama ya Usman in ya in arziki je kai tayya kai Usman mala'ikun da ke rubutu aikin Usman na laifi tuni sun ritaya sun aje aikin rubuta laifi buka Usman ba abin da ya rage face rubuta ladan Usman to ba Usman dai ba Allah ya karbe tuba na sahabban gabaki daya duk aikin da suka yi na zunubi Allah ya gafarta musu to wanda Allah ya gafarta mu kuma ya ka iya da shi banda gurare da banda da Allah yake fadin ya gafarta musu ya yafe musu bai da bukatar kama su da laifukan su to ne tarihi ne zaka dauko ka karanta yau kace zaka aibanta zaka soke wadannan zaratan mazaifai wani aiki ne kake tsammanin zaka yi kacin musu wanda manzon Allah yace da zaka samu zinari ya girman dutsen Uhud tare zinarin duniya ga baki dai bai girman dutsen Uhud ba ka tare budget na America na United Nations na United Nations da na kuma United States of America ka tare budget na UK da na China na shekara 100 ka hada su bai kai yawan wannan zinarin ba to ka tara shi ka ciyar da irin wannan budget din shi kuma ɗayan su ya ciyar da mudu ɗaya na rabi ne ko rabin mudu ya fi kalada to balle kuma ga yawan aikin su dare da rana aiki suka yi dare da rana bautar Allah suke Allah ya ce tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana dare da rana ruku'i suke suna sujuda wani sahabi in ka ganshi wallahi yadda yake ibada kana azuma wani mala'iki ne saboda dare da rana ibada suke ta yi salloli suke ta yi suna azuma suna ayyuka na alkhairi abinda duk Allah ya mallaka musu sun diba sun ciyar ko da mutuwa ta iske Usman ya koma talaka alhalin tanda dangote na Najeriya wannan da kuke faɗi bai kudin Usman ba ko babu inda ya ciyar da dukiya ce ga baki daya face ta hanyar Allah a taso a ce ana bidan aiki kaza Usman ya yi manzo Allah ya ce ga aiki kaza wanda duk ya aikata shi abu kaza ne ake so a sai ma al'ummar musulmi su yi aiki da shi wanda duk ya saye shi ya ba musulmi dan aljanna ne Usman ya saye yace ga shi na bayar fi sabilillah haka har rayuwarsa ta kare ba su san wani jin daɗi na duniya ba. Sahabi kake samu gashi ko nawa ke gare shi duniya, amma sai guda ne ke gare shi na sutura. Da sunan mun ji akwai sahabin da ma sai ɗaya ne ke gare shi, kai da gashi kuma alƙali ne. Idan gari ya waye yana son ya fito ya yi shari'a, don haka yau ya fito ya yi shari'a, gobe ya wanke tufafi ya zauna gida bai da tufafin fitowa waje. A haka ya rayu. Jama'a suka kawo ƙara wajen Umar Al-Faruq, suka ce alƙalin nan namu fa ya fito yau bai fitowa gobe. Yake to sai ɗaya ne ke gari na sutura, wanda idan na ɗebe shi na wanke shi, ina kuma suturan da zan sa in fito in je wajen shari'a? Yace ba ni da ita. A haka sun karayi har rayuwarsu ta ƙare. Don haka ka diba sai ka auna kai da taka rayuwa a yau. Ka kalli Abdurrahman bin Auf, wanda aka kawo ma 'yan kayayyakin buɗe baki, ya ɗauki azumi. Aka kawo mishi 'yan kayayyakin buɗe baki, sai ɗan lemu haka da ɗan wani abu haka, wanda yau kai in an kawo maka shi ma ba ka farin ciki, ba ka murna da shi, saboda gashi nan ya wadata ko'ina. Aka aza mishi, ya duba haka, ya ce kai jama'a, ya ce lokacin Annabi wane ya yi wafati ya yi shahada, an zo a lulluɓe gawashi, an kasa samun littafanin da za a rufe gawashi, sai wani ɗan ƙaramin ƙyalle, in an rufe kanshi ƙafafuwa su bayyana, in an rufe ƙafafuwa kai ya bayyana. Annabi ya ce ku rufe kanshi, ku sa ciyawa, ku rufe ƙafafuwa, haka Allah ke son ganin bawan shi. Ya ce wane ya yi shahada, wane ya bar duniya bai taɓa ci irin wannan ba, wane ya bar duniya bai taɓa shan ruwa masu daɗi ba, ruwa ma waɗannan masu daɗi ma bai taɓa sha ba, ruwa ne masu zaƙi na rijiya su ne yake sha. Yace ni kuma ga ni an kawo mini waɗannan abubuwa an aje ne in yi buɗe baki da su. Yace ba mamaki, ayyukan nan ne da ni lokacin Annabi su ne sakamakonsu aka kawo yau za a biya ni kyau a nan duniya. Yace wallahi ba zan ci waɗannan abubuwan ba. Yace ku jaye, yace wallahi ba zan ci ba. Ba mamaki rabona ne na kiyama ake bani tun a nan duniya. Mu dubi irin waɗannan mazizan. To Usmanu ko a cikinsu general ne, ko a cikinsu shugaba ne, babba ne, don haka ka dubi girman shi, ka dubi girmanka, domin yana cikin waɗanda ake yawan aibantawa. Don shi ne a duk lokacin da ake karantar da wani abu a kan Usmanu ake so a ja hankalin mutane, wanda duk ya zo maka Usmanu ya laifi kaza, Usmanu ya laifi kaza, ka kwabe shi, kada ka saurare shi. Idan ka zauna tare da shi Allah zai jarabce ka, akwai bala'in da Allah ya maka alƙawari, wanda yake faɗa maka ayyuba na sahabbai, baka kwabe shi ba, ka zauna ka ci gaba da saurare shi, gobe zan faɗa muku irin abin da Allah kai kuma zai yi maka, za ka ji irin musibar da Allah ya tattali gare ka. Da haka Usmanu yana cikin muhajirai, duk ayar da ka karanta ta muhajiruna Usmanu na cikinta, duk wani abu na yabo da Allah ya faɗi game da muhajirun Usmanu yana ciki. Kaga wannan idan kana magana ta jimlatan kenan, hususan ma kaga ai ya auri ƴaƴan manzon Allah guda biyu ko? Wani babban malamin musulunci yake wallahi duniya tarihin musulunci babu wanda Allah ya ba wannan kyautar ya auri ƴaƴan manzon Allah guda biyu, ɗaya ta rasu, manzon Allah ya ƙara mai ɗaya, faɗin duniya ba a yi ba kuma ba za a yi ba in ba Usmanu ba. Shi kaɗai ne ba a yi ba ko ba za a sake yi ba har abada. Ka auri ɗiyan manzon Allah guda biyu, ba a samu wanda ya taɓa samun wannan darajar ba in ba Usmanu ba. Kuma ya haifin mu manzon Allah jika, insha Allahu ta'ala gobe za mu je cigaban wannan auren shi da dukkanin wasu abubuwa waɗanda suka danganci Usmanu. ka san wane ne Uthman ibn Affan, don gobe kada wani ya zo maka da aibanta ko suka ko batanci game da Uthman ko wani sahabi, ka tsaya ka saurare shi. Kada ka saurare shi, mutane ne masu daraja. Indai Annabi Muhammad kake bi, shi ne manzon da Allah ya aiko maka, kai imani da haka. Kuma Qur'anin da muke karantawa shi ne Qur'anin da kake karatu. Waɗannan sahabban babu abinda sun ka cancanta gare ka facin yabo. Kullum ka yabe su, kai musu addu'a ta gari. Insha Allahu ta'ala gobe za mu ci gaba da karatun mu inda muka kwana a yau. Da yake yau ne farawan mako? Yau farawa ce. Da nan dai gare ga lafiya har ƙarshen azumin za mu ci gaba da yi. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadodinmu, ya kuma biya muna buƙatocinmu, ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasanmu da sauran ƙasashen musulmi. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله كبيا من بقاتو تشمنا الخير. يا الله كبيا من بقاتو تشمنا الخير. يا الله كبيا من بقاتو تشمنا الخير. الله كساء الجنة الدوسة مقومم دئيا يم دكا كنم دئيا أم ودن دسكي رأي ودن دباس رأي. يا الله كغافر تامنا. يا الله كغافر تامنا. الله كأذر تامو. يا الله كأذر تامو. كبام زمن الله فيها أتكيم ranmu, ka ba mu zaman lafiya a cikin ƙauyukanmu, ka ba mu zaman lafiya a cikin unguwanninmu da gidajenmu da rayukanmu. Ya rabbal alamin, ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.